Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala mursalin rahmatillahi alal alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya babina bab dukhulul khala'in. Babina biyu cikin umdatul ahkam. Mala yake cewa bab dukhulul khala' baban dake bayanin shiga ban daki wal istidaba da yin sarki. Al istidaba daga tayyiba ne abu mai sarkulu min tayyiba tun arabi kana. Hadisi na 13 an Anas ibn Malik radiyallahu anhu anna nabi sallallahu alaihi wasallam cewa annabi mai tsira da amincin Allah kana idza dakhala al-khala ya kasance idan zai shiga ban daki kala sai yace Allahumma inni a'udhu bika ya Allah ina neman tsari daga gare ka min al-khubsi wal-khaba'is daga aljanu mazan su da matan su in idza dakhala idza arada an yadkhula kamar yadda Allah yake cewa idza kumtum ila salati in kun tashi zuwa sallah mana idza aradtum al-qiyama ila salah kima haka idza arada an yadkhula al-khala dan ba a cikin ban dakin bane zai yake fada yana nihin shiga ne yaje wajen shiga hadisi na gaba daga Abi Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu kale yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam kace idza ataitum al-ga'ida idan kun zo bayan gari fala tastaqbilu al-qibla kada ku fuskanci al-qibla bi ga'idin da bayan gari wala bawlin ko bawali wala tastadbiruha kada ku bata baya walakin sharriqu aw garribu sai dai ku kalli gabas ko yamma su wannan mutanen Madina kenan kenan mu yanzu dai a ce ku kalli arewa ko gusu qala abu ayyub yake cewa fa qadimna shama sai muka je sham fa wajada marahi da sai muka samu wasu ban dakuna qadbuniyat an gina su na hawal ka'aba wajen ka'aba suna kallon ka'aba fanan harifu anha sai mu karkace a gare su mun shiga biyan bukata wa nastaghfirullaha azza wa jalla mun nemi gafara Allah mai girma da buwa hadisi na gaba daga Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ma kale yake cewa raqitu yawman wa tarana na hau ala baiti Hafsa kan dakin Hafsa fara'aitu an-nabiyya dan ushi saboda shi dan uwanta ne kana Hafsa ne fara'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqdi hajatahu sai naga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana biyan bukatar shi mustaqbilal sham yana mai fuskantar sham mustadbir al-ka'aba ya ba ka'aba baya kenan wannan shine yake cewa in a cikin gari ne cikin gidaje ba matsala kamar da mai iziya ya fada idan ya kasance a guri ne mai sutura ba lahi a bata baya ko a bata amma shi ma mustahabbi ne aka wuce gare ta an Anas ibn Malik radiyallahu anhu kale yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana shiga ban daki fa ahamilu ana wa gulamun nahawi fa ahamilu idawatan min ma'in sai in dauki wani makayi na ruwa ana wa gulamin nahawi mai da ni da wani yaro kwatankwaci na tare da ni wa ana zatan da wata yar sanda fa yastanjiya bil ma sai ya kama ruwa da yayi tsarki da ruwan wannan al'ana za ita ce alharabatu sagira dan mashi karami adda yar karama wal idawa idawa in ina'un sagirin min jild makayi ne karami wanda aka yi shi da fata abun mazubin ruwa kenan nan gurin annabi alayhi salatu wasalam in zai tahbiyan bukata tunda su daji ne zai kasance shi Anas yake daukan da shi da wani yaro sa'an shi zai daukan ma annabi sallallahu alaihi wasallam ruwan da sandar da in yaje yake kafawa sai rataye mayahin shi a bayan ta koda gurin babu ice a gurin sai kewaya bayan ta ana abi qatada al-haris bin rubi'i al-ansari radiyallahu anhu anna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yumsikanna ahadukum zakarahu bi yaminihi kada ɗayan ku ya kama gaban shi da damar shi wa huwa yabulu yana bawali wala yatamassaha min al-khala' bi yaminihi kada ya shahi bayan gari da damar shi wala yatanaffas fil ina'i kada yayi lunhwashi a cikin makayi kenan nan gurin hani wajen guda uku ne annabi alaihi salatu wasallam yayi daga Abdullah dan Abbas Allah yarda shi yake cewa marran nabi sallallahu alaihi wasallam bi kabarai ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce wasu kaburburra guda biyu fa qala sai yake cewa innahuma la yu'azzabani lalle su tabbas wannan ana musu azaba wa ma yu'azzabani fi kabir ba ana musu azaba bane cikin wani abu mai girma ma'ana malamai suka ce fi za'amihima a cikin zatan su a tunanin su ba wai a shari'a ba dan a shari'a ne da giba da rishin tsabtata daga bawali mai girma ne amma ahaduhuma amma ɗaya daga cikin su fagana la yastatiru min al-bawli bai suturta daga bawli la yastatiru kenan bai suturta an an dauke shi la yastatiru bai boyewa ko ina bawli ya kama shi zai yi ba ruwan shi da shiga gurin da zai killace shi. A wata ruwaya cewa la yastanzihu min al-bawli, bai tsabtata daga bawli, kenan bai tsayawa yayi tsarki da kyau. Wa amma al-akhar, amma shi gudan, fa kana yamshi bin namima, yana aiki da anamimanci, yana yawo da anamimanci. Fa akhadha jaridatan radba, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kama bawan dabino danye. Fa shaqqaha nisfayn, ya tsaga shi kashi biyu. Fa garaza fi kulli qabrin wahida, sai kaha guda daya a cikin kowane kabarin. Faƙalu, suka ce ya Rasulullah, ya ma'aikin Allah, lima fa'alta haza, me yasa ka aikata wannan? Ƙala, sai ce la'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yaybasa, me yiwa tabbas Allah ya sassauta musu azaba, matuƙar itatuwan ba su bushe ba. Wannan khususiya ce ta Annabi alaihi salatu wassalam, ya malamai, ba kowa bane zai dauki iccen ya kafa cewa a sassauta musu azaba kafin su bushe. Annabi ne sallallahu alaihi wasallam kadai yake da wannan, saboda shi yana da tabbacin ma cewa ana musu azaba kabar. Ne kuma yanzu in mutum ne zai dauka ya kafa, bai sani ba, bai san ban mutane ana musu azaba ko ba a musu. In ka dauka ka kafa ma kabarin wani, sai ya zama muna na mishi zato ne ma cewa ana mishi azaba, kai kuma abinda baka da masaniya akan shi. Babu na gawo, babu siwa ka baban aswaki. An Abi Hurairata radiyallahu anhu, an Annabi sallallahu alaihi wasallam kala, daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa laula ana shuka ala ummati, dan ba in tsananta ma al'ummata ba, la amartuhum biswak, da na umarce su da aswaki, inda kulli salatin, wajen kowace sallah. Kenan nan umarni da na umarce su umarni na wajibi, amma umarni na mustahabbi shi kuma yana nan. Mustahabbi ne din za a yi sallah ayi aswaki, amma nan yana nihin umarni na wajibi, da na umarce su tilas cewa ayi aswaki wajen kowace sallah. Sai dai bai yi ba umarnin saboda sauƙaƙa ma al'umma. An Huzaifata ibn al-Yaman radiyallahu anhuma qala, yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance, idza qama min al-layl, in ya tashi da daddare, ya shusu fahu biswaki, yana kan kurkure kan kare bakin shi da aswaki, yana tashi da aswaki yake tashi alaihi salatu wasalam. Na gaba, an Aisha ta radiyallahu anha, amsu daga Aisha Allah rahimta, qala, take cewa dakhala Abdurrahman ibn Abi Bakr Siddiq, Abdurrahman ibn Abi Bakr Siddiq ya shigo radiyallahu anhuma ala nabi sallallahu alaihi wasallam, wajen annabi sallallahu alaihi wasallam, ma'ana kananta ita Aisha. Wa ana musnidatuhu ila sadri, ni kuma ina kishingide da shi a bisa kirjina, annabi sallallahu alaihi wasallam yana kishingide bisa kirjin ita Aisha. Wa ma Abdurrahman suwakun radabun, tare da Abdurrahman akwai aswaki danye, yastannu bihi, yana kulkure bakin shi da shi. Fa abaddahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam basarahu, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kura mishi idan shi yake ta kallon aswakin nan. Fa akhadhtu suwaka, sai na amso aswakin, faqadamtuhu, sai na kariya shi, wa dayyabtuhu, na tsabtace shi. Kenan da annabi sallallahu alaihi wasallam yake kallon aswakin ta san cewa yana san shi ne, sai ta amsa ta kariya inda dan uwan nata yake ci, ta cire ta yadda ta tsarkake shi. Summa dafa'atuhu ila annabi sallallahu alaihi wasallam, sannan sai na beka shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam, fastanna bihi, yayi aswaki da shi. Fa ma ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam istanna istinanan qaddu ahsana minhu, ban taba ba ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi aswaki wanda yayi wannan kyau. Fa ma ada an faraga rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, ba tare da jima'a ba, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga kanshi ya gama, rafa'a ra'ayahu aw isbu'ahu, sai ya daga hannun shi ko kuma ya tsaki. Summa qala, sai yake cafin rafiqil a'la, na zabi rafiqil a'la salasan hasu uku. Summa qada, sai ya rasu, ma'ana kamar yadda mun taba faɗi cewa cikin darasin satin can ne ma, ba wani annabi da zai rasu sai ya kasance Allah ya bashi zabi kan zama ko kuma ta ko kuma rasuwa. To nan gurin zabin ne da aka bashi annabi sallallahu alaihi wasallam, yake cewa fir rafiqil a'la aso uku. Makana taqulu, ta kasance tana cewa Aisha, mata baina hakinati wa zakinati, ya rasu tsakanin habata da kirjina, annabi alayhi salatu wassalam ya rasu a gabanta. Wa fi lafzin, a wani lafazi, fara'aituhu, a ganin zaka san tabewa yan shi'a da suke tsitsine musu, suna zagin su, suna cewa yan wuta ne. Wa fi lafzin, Allah madaukin sarki ba zai kadarta ba annabin Allah guda ya mutu a gaban yaluta ko wanda take kafura a raya wasu. Fara'aituhu yanzuru ilai, sai na ganshi yana kallo zuwa gare shi. Wa arabtu annahu yuhibbu siwak, sai na san cewa yana son aswaki. Fa qultu, wa arabtu annahu, fa qultu, sai nace akhuzhu laka, an amso maka shi. Fa ashara bi ra'sihi, sai yayi nuni da kanshi, anna am, cewa na'am, da na dan yana cikin rufin lahiya ne bai ya ce ba a bani kaza kaza nake su haza lafzul bukhari lafzin bukhari ne wannan wali muslimin nahu muslima yana da kwatankwacin shi na gaba an abi musa al-ash'ari radiyallahu anhu kala yake cewa kenan nan gurin har wajen rasuwa rufin lahiya rasuwa karshen abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yana aiki a aikace shine yin aswaki kare yake cewa ataitun nabiy sallallahu alaihi wasallam nazo ma annabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yastaku bi suwakin radabin yana yin aswaki da aswaki danyi kala sai yace wa darfu suwaku ala lisanihi gehan aswakin yana hakan harshen annabi sallallahu alaihi wasallam huwa yaqulu yana cewa o o wa suwaku kama o o kinan ba wata kalma bace kamar kalma ce ta tuffar da kazamtar da ke cikin bakin shi na aswakin wa suwaku fi fihi aswakin yana cikin bakin shi ka annahu yatahawwa'u kamar kace amai ne yake ma'ana da yake zudo kazamtar da ke jikin aswakin da ta shiga bakin shi a kara goko to ya wannan hadisi biran ne ko hadisi bi ne wannan babul masahi ala al-khuffain baban shaha akan hufi guda biyu an al-mugira ibn shu'ba radiyallahu anhu wa amsa daga mugira dan ushuba Allah ya rada shi kala yake cewa kuntu ma annabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin na kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin bulaguro fa ahawaitu sai na sunkuya li anzi a khufaihi dan in cire mishi hufufukan shi guda biyu mun gani a cikin sunan Abi Dawud fa ahawa sajidan da ha babba shine sunkuyawa fa qala sai yake cewa da'ahuma barsu fa inni adkhaltuhuma dahirataini ni na sanya su suna masu tsarki guda biyu suna da tsarki na sa su fa masaha alaihima sai ya shafa akan su yana daga cikin abin da ƴan shi'a suke inkari su bisa yarda da shafa akan hufi عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال يكي چا كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ناكسن چي تارد من زان الله صلى الله عليه وسلم فبال سيب ولي وتودع اي ارواله ومسح على خفيه يي شاها اكن خفنش مختصرا حديثا تقيتت چيني مانا با دكان شي كاو شي با ام eh shi ma malamai sun tabbatar ana ilhaqin shi da hufi yana iya shaha akan shi yana da hukuncin shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya lokacin shi wuni da kwana guda ga dan zaman gida wuni uku da dare uku ga dan bulaguro asuba har zuwa asuba gobe kenan kenan da wuni da kwanan su kenan ba karatu idan hadisi ba wani mazai ga gairu
da abin da muka zo muka dauka hujja ne akan kun yawa hujja ne akan
mu na su inkarin shaha akan hufi ɗan shi'a ne ma suke su ne ba su yarda da shaha akan hufi
sai kuma mai mutse
da kwai magana tana nan dan saboda a malikiya su sharadi ne sai ya kasance hufi ya zama na hata ne kenan su malikiya a ka'idar da suka sa ba za a yi shaha akan su sai ji ba dan saboda ba na hata bane amma abinda malamai suka tabbatar shine cewa hashi ana sa shi tunda babu inda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shardanta cewa sai na hata su a wancan lokacin ne suke yin shi a matsayin na hata kenan ku kaya dan ya sauya ba ya zama na ba an hukuncin ya gushe dan saboda yanayin kayan mutanen ya canza ya isa ne.